Kungiyar Arida Relief Foundation ɗin da ta ce to matan nan Hassana Sale da ke yankin Rigasa wadda aka rufe ta shekaru biyu ta ce kulletan da aka yi ne ya jefa wannan mata cikin wani hali. Shugabar kungiyar ta Arida Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ce ta bayyana wa muryar Amurka yadda aka yi suka ceto Hassana Sale a yankin Rigasa.
A wannan yarinya an zalunce ta an kulle ta kusan tsawon shekaru biyu a cikin ɗaki ba tare da ana buɗe ta ba inda take yin bahaya fitsari cin abinci kwanciya a cikin turbaya kuma wannan abin ya kawo mata lalura domin jiya ma da muka kai ta asibiti wani kalan tari da take da bamu ma san da shi ba ya bayyana yau ne dai duka binciken zai gama bayyana akan ta kuma an daure ta ne bisa kawai zargin tana san mijinta ta koma gurin shi kuma shi mijin baya san ta kamar da ƴan uwan suka gabata
ina ji ka samu wannan labari
wanda muke kira volunteers su suke ba mu labari na sirri mun tura ma'aikatan mu wanda suka yi disguising kan suka boye kamannin su a matsayin ma'aikatan lafiya suka shiga suka gani suka mana hoto sannan muka shiga gidon domin mu ƙara tabbatarwa da kuma wanda suke kusa da gurin da suka san an daura wannan yarinya na wannan tsawon shekaru biyu
a wannan yanayi kuka samu wannan yarinya
gaskiya mun same ta a yanayin ba ma haukaciya bace saboda tana iya tuna sunan ƴaƴanta kuma tana maganan cewa kun ce ni mahaukaciya ne saboda ina son yarana to depression ne kama ta amma mu a kalmar Hausawa depression shine damuwa mutun ya zauna ya shiru ya ta nazare bai magana
amma tun bayan fitowar ta ta muku magana
eh ta yi magana da ake mishi interview a gurin hukumar ƴan sanda da abin da yake fada kuma kai mu 20 a gurin sai ta ce ƙarya ne kar ku yadda wannan shine kalmar da ƴan sanda duk suka juya suka koma gurin ta amma gaskiya maganan ta sai in tana so ta yi
waye kulle ta ne
wanta ne wani malam lawal mai harkar mashin ya kulle ta matan shi hudu amma guda biyu ne suke nan gidan ya kulle ta a ɗakin da yake ajan kayayyakin ƙarafuna
tuni da irin dinar ɗin sanda ta kame yayan Hassana Sale wato Lawal Salen da ya kulle ta na tsawon lokaci kodayake dai ɗaya daga cikin yayyan Hassanan ya ce babban matsalar ta samu Hassana ta fara ne daga matsalar mijinta ta baro wanda suka haifi ƴaƴa guda biyar
sunana Comrade Adamu Sale ya Hassana ƙanwata ne uwa ɗaya uba ɗaya muke abin da ya faru Hassana tana gidan mijinta sun yi haihuwa ya kai biyar so ranan da shi mijin nata yace ya sake ta sai wannan ciwon lokaci ɗaya ya zo mata na hauka amma sakamakon da aka kulle ɗakin Hassana ta kasance mutukan ta samu ɗaki na buɗe za ta yi tsirara ne ta fita ba da kaya take fita haka kuma idan an shiga ɗakin a bata abinci takan kama mutum ne da cizo ko da duka wannan yasa muka ce to a rufe ɗakin amma da Allah a ci gaba da kulawa
amma lokacin tana kullan nan ba a jarba ko kai ta asibiti irin na hukuma wanda za a duba lafiyar ba
eh sakamakon ayyuka da dan yawa da nake yi amma tunda muna da family an zauna an meeting an yi abin da ya kamata na cewa wane ya ci gaba da bin zarafin ita Hassana tana hannunsa mu kuma bai taba gaya mana cewar ya gaza ba ya kasance ɗakin ya zama da datti da sauransu kamar yanda mai girma mataimakin DPO Rigasa ya sanar da ni
wata nawa ko shekara nawa saboda ana sha shekara ta biyu a kulle don ana neman lafiyar nan
eh a ka'ida shekara biyu ne da ƴan watanni da ta zama ba ta da lafiya amma ta samu lafiya a cikin wa'innan shekaru har ma ta yi aure
ina magana da ake cewa kokari take yi na koma gidan mijinta kuka hana ta
eh a wannan lokaci ba mu muka hana ba shi miji ya ce ba zai zauna da ita ba mijinta na farko kenan amma haka take komawa gidan ya zane ta sai ta dawo
yanzu ina malam Muhammadu
yana can yana harkokinsa wanda duk daga inda abin nan ya lalace daga gare sa ne muna kyauta zaton ko yau in ya yarda ya mai da Hassana duk da wannan halin da take ciki in ya mai da ita kwakwalwanta za ta koma daidai
tana son shi kenan
tana son shi fiye da yanda ake tunani wanda mu muna kyauta zaton akwai nau'i na suhiri ko kuma nau'i na wani halaka na soyayya wanda Allah shi yake hadawa
tsohon mai gidan Hassanan da ake ta faman nema Muhammad Fada yayi wa muryar Amurka karin haske game da yadda wannan batu ya fara tun a baya
wannan baiwar Allah dai gaskiya mun yi aure na soyayya tsakanina da ita to sai ya kasance cewa kuma aka dan samu sabani tabo hankali ya kasance da ita din muna zaman lafiya lau tsakaninmu da ita da abokiyar zamanta saboda muna da ƴaƴa tsakanina da ita akwai yara guda hudu yayin da haka yaran nan suna nan tare da ni
amma ya aka suka ce sai tattawo gidanka sai a neme ta
a rasa ko a ga ta dawo tana kuka ka dake ta
ba gaskiya bane
in ta zo gidanka ya kuke karewa
in ta zo gidana nakan ba ta guri ma ta zauna ne tunda abinci a kawo mata abinci ta ci
to me ya hana ka kar mai da ita gida matsayin matarka
to matsala abin da yake faruwa saboda ta dan samu tafin hankalin kuma da mun tin kafin ma matsalar ta faru mun dan samu sabani da ciwon ta din sai yana ce miji sani
me sanin ya maka
gaskiya ita da ikara ta sanadiyar wannan baiwa Allah wallahi hakki sai da aka fulle ni
to ko wannan hali yanzu Hassan da ke hannun gwamnatin jihar Kaduna ke ciki Hajiya Hafsan Muhammad Baba ita ce kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalal al'umma a jihar Kaduna
da kauta abinda muka fara yi shine mu tabbatar cewa an kai ta asibiti domin tana cikin wani hali wanda na farko dai kaman tana da dan tabuwa sannan kuma ga ta arame ba wani abincin kirki to shi yasa muka yi kokari dan akai ta asibiti asibiti ne na masu tabin hankali
an ce ba ta magana da tazo hannunku ta muku magana
to ni dai ban ga dai ta yi magana ba amma dai naga tana ta murmushi tana dariya
kuna da labarin cewa tana wasu abubuwa na kama da tabin hankali kafin aka kulle ta a gidan nan
to gaskiya ni ban san labarin yarinya ba amma kamar yadda muka ganta gaskiya bata cikin haihuwarta to amma mutumin da aka ce an kulle fere shekara biyu ai dole ne ba zai ma samu hankali ko sati ɗaya ne me yi wakili akwai duka ba mu sani ba
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.